Number 5. Variation of voiced plosives exercise number 4. After you are comfortable with buddaga dubaga, try placing a duh between each three sounds of the previous exercise. It sounds like this. Buddaga da da ba ga da. Practice this 10 times and do 3 sets of 10 for a total of 30. Buddaga da da ba ga das. Buddaga da da ba ga da. 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 When doing the voiced plosive exercises, try not to stop the sound at any time, but blend each plosive to the next. There should not be a staccato quality to the exercise. It shouldn't be ba da ga da ba ga, ba da ga ba da ga, but ba da ga ba da ga ba da ga da ba ga, not ba da ga da da ba ga da ba da ga da da ba ga da ba da ga da da ba ga da, ba da ga da da ba ga da is what we're going for. Again, the ba leads into the da, ba da ga. Ba-da-ga, not ba-da-ga.